Wasu mawakan Fulani kenan, yayin da ake kaddamar da sabon shirin tada komatar makiya da gwamnatin Najeriya ta kirkiro kuma aka so makaddamar da shirin ajiyar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da suka rungumi wannan sabon shirin na NLTP, da yake kaddamar da shirin a gandun kiwo na Gungushi. Mataimakin shugaban ƙasa Yemiu Sumbanjo ya ce manufar wannan shirin daban yake da shirin ruga da ake macece kuce a kai, wanda ya ce an kaddamar da shirin ne da ma zimmar magance tashi-tashi hankula da ke wakana tsakanin makiya da manoma, inda ya ce kawo yanzu jihohi bakwai ne masu rungumi wannan shirin, jihohin da suka hada Adamawa, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa, Taraba da kuma jihar Zamfara.
The essence of the plan is that it is a collaboration between the federal government, state government, farmers, pastoralists and private investors. In this plan, the state government, the federal government does not and will not take any land from any state or from a state or local government. No state can be forced to participate. I'm pleased to note that Adamawa State has chosen to begin the implementation of the plan, and I must congratulate the governor of the state.
Duk da jawabinsa na sakin baki, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya yi aminin cewa shirin zai kawo ci gaba ta fannin zaman lafiya, bunƙasa kiwo na zamani da kuma samar da fahimtar juna.
It is not surprising that Adamawa State is showing unprecedented political will and support in words and in deed to the actualization of this noble objective, being itself one of the victim states of the farmer had a crisis.
Muna godiya da maraba da wannan sabon shiri da aka kaddamar a wannan jiha, kuma gwamnati a shirye take ta tabbatar da dorewarsa domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba, a cewar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri.
I'm aware that the NLTP is a homegrown strategy with the main aim of modernizing the livestock industry to create a conducive ecosystem within gazetted grazing reserve in seven selected states.
Abdulhamid Imam, da ke zama babban sakataren kungiyar Fulani ta tabbatar Fulako a jihar, ya ko bai na fatan su nema kamar haka.
Sabon tsarin da aka kawo, muna jiran su, su zo su koya mana, su zo su nuna mana. Muka mun gode musu da duk abun da suka kawo mana, don in suka kawo mana sun ga a ƙasan waje zai yi amfani. Tunda suka ga a ƙasan waje zai yi amfani, kuma zai bunƙasa kiwon mu anan. To mu dai muna roƙo Allah ya sa a kawo mana, mu kuma muna roƙo ƴan uwana su rike wannan abun tsakanin su da Allah mu yi wannan abun, don zai mana amfani.
To wai koya makiya da ke ruga suka ji da wannan sabon shirin, ga mare ta bakin Ibrahim Maya Balo da kuma Adamu Mamman.
Turungul ka hangoro na hangul bo min tai min gidi min fini min tai hangul bo min astata hangul min dura min dura hami asta bibbi min mangara dura Allah lami da hukku en jonde jam.
Ni wannan shiri da aka fito da shi, muna murna da shi, kyakkyawan murna. Idan wannan abu ya tabbata, to abun du zai mana dadi, saboda wani ya mutsi da wani tashin hankali duka zai sauki. Ka gani? Yawwa, mu fatan da muke tun dai da abun ya zo na haka ne. To muna fata Allah taimaka mana duka gaba daya.
To sai dai kuma, yayin da muke kaddamar da wannan sabon shirin, wasu shugabannin al'umman bace ma da kuma bata a karkashin inuwar babbar gungiyar Peni da Bate sun koraba wasu kasidu da ke kira ga gwamnatin kasar da kada a yi amfani da irin wannan shiri domin fifita wasu ko kuma kare muradun wasu al'ummu, wanda yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bambanta shirin da shirin ruga. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.